أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله كراتمنا وأن لتافي نتعبت القرائي زام دورا دقا إن دمك خوانا أولا كراتمنا وزام تاشي شافي نأربا إن دعوكو أئل وننبغن نامنا جدا idan ba mu manta ba mun taho daga yaki na Tabuka wanda muka ce sahabbai radiyallahu ta'ala anhum sun sha wahala sosai kuma wannan yaki na Tabuka a wajen wasu malaman sirar diddaban san kuma sauran mai suka ce ba suna ga cewa kamar shine yaki na karshe wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da kansa ba wanda ya aika ba inda yaki ne annabi je da kansa wannan shine yaki na karshe saboda yaki ne da aka yi shi yakin Tabuka an yi shi ne shekara ta 9 bayan hijira kaga shekara ta 9 bayan hijira kaga a shekara ta 10 bayan hijira aka zo aka yi Hajjatul Wada to kaga daga shi daga wannan yakin ma shekara 1 kenan ya rage ma aiki sallallahu alaihi wasallam yayi wufi yayi ban kwana ma da duniyar gaba daya to wannan shine yakin Tabuka kenan to shi wannan Sheikh Yusuf Annabahani ya dan tattare maka wasu yakoka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace amma kuma yakin bai yiwu ba kamar yadda yakin Tabuka yana ciki wanda muka karanta yakin Taifa shi ma yana daga cikin yakin da aka je kuma yakin bai yiwu ba to zai ga maka wasu yakokan da duka an je yakokan ba su yiwu ba duka makiya sun ji tsoro sun gudu shine gazwatuhu ya kokan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam allati wanda lam yuharib biha sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai yaki a cikin su ba an je dai yakin amma yakin bai yiwu ba to su ne sai ga maka anan ga tafanun zatur riqa'i bawadun dumatun wal usheratul abwa'u ga tafanun haka yakin ga tafanawa gwanu ga tafan an je yakin shi ma yakin bai yiwu ba zatur riqa'i hakan nan yakin zatur riqa'i shi wanda yake da bugun mu na gidagya zatur riqa'i ri ba raqa'i ba riqa'i radin kisra ce a kasa zatur riqa'i hakan nan zai yakin zatur riqa bawadun hakan nan yakin bawadu dumatun hakan nan yakin dumatu wal usheratul abwa'u da kuma yakin da ake kiran sa usheratul abwa'u su ma duka an je ya kokan ba su yi ba badarul ula badarul akirati buharana sulaimun lihyanu wal hamra'u badarul ula yakin badar na farko shi ba an je yakin bai yi ba saboda yakin badar da aka yi guda uku ne akwai badarul ula akwai badarul kubra akwai kuma badarul akira to yakin badarul ula an je yakin bai yi ba sai da aka zo daga baya aka zo aka yi yakin badar shi kuma badarul kubra shine yakin badar na biyu to badarul ula bai yiwu ba badarul kubra ne ya yiwu sannan badarul akira shi ma bai yiwu ba saboda badarul akira lokacin da aka yi yaki aka kashe wa kafirai na makka mutum 70 aka zuba 70 a rijiya lokacin da yakin ya tashi sai aka yi alƙawari cewa baki a zo a sake gwamzawa da shekara ta dawo suka ga wahalar da suka sha a yakin badar saboda haka kuma kar ba su je ba a ce sun ji tsoro anan sai suka aiko wani dan aike wai ya zo ya tsori ta sahabbai wani dan aiken nasu ya zo ya ce kai kar fa ku yadda ku fita wannan yakin mutanen makka sun yi shiri sosai ba za ku iya taransu ba shine Allah yake faɗa a cikin Al-Qur'ani Allah yake tuna musu asida cikin Qur'ani allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel tanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su wa tabu ridwanillah wallahu zul fadlil azim lokacin da dan aikin sa yazo ce ku ji tsoro fa sun yi taro akan ku sabai wannan abu ma sai kara musu imani sai sabai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya isar mana mukan zamu je ayyaki saboda haka da suka firgita sahabbai kuma su suke jin tsoron fa suka aiko suka ce wai a furgita sabai da suka ga sabai ba ta hakura ba su he suka gudu ba su tsaya an yakin ba shine badarul akira buhuranu hakan nan buhuranu shi ma yakin an je ba yi ba sulaimun hakan nan sulaimu lihyanu hakan lihyanu wal hamra'u da kuma hamra'u shi ma duka an je yakin duka abokan yakin suka gudu suka ki fitowa gazwatul gabatus sawiqu bila ad naqila qitalin farat biha al'adau gazwatul gabatu akwai kuma gazwatul gaba shima an je ba yi shi ba as-sawiqu shima yakin sawiqu an je shima yakin biyu ba bila ad naqitalin babu yaki ko kadan shine bila ad naqitalin babu yaki komun kadan din sa farat biha al'adau makiya suka tsire suka gudu shi yasa aikin yakin biyu ba wasaraya kuna hawa saba'ina kana fiha min sahbihi al-umara'u to daga nan bayan yako kan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aka ji da shi yaki bai yi wa makiya sun gudu sai kuma yako kan da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai je ba amma turawa yayi su ake kira sariya a larabcin sira idan aka ce gazuwa to yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ko an yakin ko ba a yakin ba indai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je su ana kiransa gazuwa idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai je ba turawa yayi to a larabcin sira ana kiransa sariya ko a ce masa bi'sa wasarayahu akwai yako ka da maiki sallallahu alaihi wasallam ya aika na hawa 70 sun kai 70 kanat al-umara'u wanda al-umara'u sarakuna sune sahabbai kanat suka kasance fiha a cikin wannan yakin min sahabi daga sahabbansa wani sahabin zai nada ya zama shine amir shine komandan wannan yakin sai a tura shi ya jagorance su a je ai wannan yakin to wannan sune kadan sune wasu kai daga cikin yakokan da aka je kuma yakokan ba su yi ba sannan sai kuma murasalatuhu sallallahu alaihi wasallam sai kuma wasiqu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wannan littafin tunda muka taso kusan komai shehu Yusuf an-Nabhani yana yin sadaki da kire wannan murasilat din idan mutum ya duba wasu littafai na sira za ka ga da an yi sulhul hudaybiya suke magana akan murasilat murasilat sune wasiqu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake aikawa sarakunan duniya to wannan shi kuma Yusuf an-Nabhani sai dakatar da murasilat saboda tun a shekara ta 6 bayan hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fara aika wasiqu zuwa ga sarakunan duniya amma ka ganin sai da Sheikh Yusuf an-Nabhani ya magana abin da aka yi shi shekara ta wajen tara ma tukun ya kawo shi hikimar da yasa ya kawo shi saboda shi murasilat wasiqun da aka yi ta aikawa sarakuna an yi shekaru ana aika su mana ba shekara ta ɗaya bane akwai an aika shekara ta 6 an aika shekara ta 7 an aika shekara ta 8 ma har zuwa ma kusan shekara ta 10 duk an aika wasiqu zuwa ga sarakunan duniya shine murasalatuhu lil muluki wasiqun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yake aika wa sarakunan duniya sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiqu daban-daban zuwa ga sarakunan duniya kamar yadda ya aika wa Najashi an sa Amru bin Umayya ad-Dimri ya kai wasiqa wa Najashi a ƙarshen hijira she wannan karshen shekara ta 6 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika wa Najashi wasiqa kuma Najashi ya musulunta dan wasu ma kamar suna ganin cewa shi Najashi ya musulunta tun shekara ta 8 kafin hijira Najashi ya musulunta wasu suna ganin cewa ma tun hijira ma ta farko da aka yi wanda Ja'far bin Abi Talib ya je wajen Najashi to wasu suna ga tun a wannan lokacin ma ya musulunta amma dai wannan sun sa shi da Najashi wasiqar da aka aika masa shekara ta hijira ta 6 bayan hijira to Najashi ya musulunta wanda Amru bin Umayya ad-Dimri ya je sannan ma yake sallallahu alaihi wasallam ya aika wa Hiraqal shine kaisar kenan sarkin Rum shi ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wasiqa shekara ta 6 bayan hijira wanda aka sa diya diyatul kalbiya kai masa wasika saboda haka a lokacin bai musulunta ba amma dai ya aiko wa maiki sallallahu alaihi wasallam abubuwa taiwa na alkhairi sannan shekara ta bakwai ma bayan hijira maiki sallallahu alaihi wasallam ya aika Abdullahi bin Huzafa zuwa ga Kisra yana zuwa ga Kisra shi kuma sarkin Paris maiki sallallahu alaihi wasallam ya aika masa wasika shine wanda ana kai masa wasikar ya kikke ta wasikar da kikke ta wasikar sai maiki sallallahu alaihi wasallam yace mazzaqallahu mulkahu Allah ya kikke ta mulkin sa haka ku aka yi saboda wannan maiki wasikar maiki sallallahu alaihi wasallam da yayyaga shi ma ba fa kwana ji ba shi ma aka zo aka kashe shi wasu ma sun ce dan sa ne ya kashe shi saboda ya mulke shi kuma dan nasa da ya kashe shi karshe ya zo bai mulke shi ba aka zo aka sa yar sa a matsayin sarki aka zo aka fada maiki sallallahu alaihi wasallam cewa an yi sunnata mace a matsayin sarki maiki sallallahu alaihi wasallam anan ne ya faɗi wannan hadisin cewa mutane ba za su rabauta ba matakar mace ita ce jagoran su ita ce shugaban su to wannan da shi sarkin Paris din yake sannan bayan haka shi wannan maiki sallallahu alaihi wasallam ya aika Hadib ibn Abi Balta'ata zuwa ga Muqaykis Muqaukis sarkin Masar shi ma Muqaukis sarkin Masar ya bada hadiya an kawo maiki sallallahu alaihi wasallam an zo da kyakkyawar magana saboda haka maiki sallallahu alaihi wasallam ya aika wasiku daban-daban babu lokaci ballan tsara mu dan kakkaranta wasu daga cikin wasiku amma dai wanda yake bukata wannan sai ya tafi tafsira zai ga duk wasiku da maiki sallallahu alaihi wasallam ya rubuta duk da akwai su a cikin tafsira ba za mu karanta su ba saboda mu karatun mu na muna iya bakin kurmu ne wajen takaita shi Shehu Yusuf an-Nabhani yace arsala ar-rusula lil maluki fafahu bi lugatin ma hum biha ulama'u arsala ar-rusula annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika jakadu lil muluki ga sarakunan duniya fafahu sai waɗannan jakadun nasa da ya aika fafahu sai suka yi furci bi lugatin da wasu irin yarika ma hum biha ulama'u wanda ba san wannan yarikan ba kajin wuzura annabi sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya aike ka cikin yarbawa to take ka iya yarbanci idan annabi ya aike ka cikin fulani to take ka iya fullanci in annabi ya aike ka cikin turawa take yau ka sauka ingila ko ka sauka amerika baka bukatar a maka tashinta a yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike ka india in ka je india yau baka bukatar a maka tashinta yau ka iya wannan mu'jiza ce ta maiki sallallahu alaihi wasallam duk wanda annabi ya aika da wasika da ya je garin sai ya ji ya iya yaran garin gaba daya shine arsalar rusula annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika jakadu lil muluki ga sarakunan duniya fafahu su waɗannan jakadun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika fafahu sai suka rika yin furci bilugatin da wasu irin yarika mahum biha ulama wanda ada ba san wannan yaran ba sana uhu min kaufihim bil hadaya laysa yuguni anil hudal ihtida ihdau sana uhu min kaufihim wasu daga cikin sarakuna sun musulunta tun daga zuwan wasikar annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma sana'uhu sai suka bashi bil sana'uhu sai suka aika masa bil hadaya da kyauta min kaufihim saboda tsoron da suke masa kamar irin sarkin Masar shi ma hadiya ya aika shine sana'uhu sai suka shirya masa bil hadaya da kyautattuka min kaufihim saboda tsoron da suke masa irin su Hiraqalu irin su shi Muqaukis min kaufihim saboda tsoron su laysa yugunil ihda'u ihda'u ba da kyauta laysa yuguni baya kisarwa a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam amir huda game da shiriya ba kyauta ake buƙatar su su aiko ba a shiriyuwa ake so su yi musulunci shine laysa yugunil ihda'u laysa yugunil ihda'u kyauta ba za ta wadatar ba anil huda ga barin shiriyar su ba kyautar ake so su bayar ba a shiriyar su ake so su bayar sai kuma shekara ta 9 bayan hijira ta maiki sallallahu alaihi wasallam duka dai a cikin waɗannan shekarun shekara ta 9 nan kaga shekara ta 9 abubuwa da suka faru ita ce wufudur ru'asa'il kaba'ili wufudu tawaga ru'asa'il kaba'ili na shuwagabannin kabilu alaihi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga maiki sallallahu alaihi wasallam ita shekara ta 10 wasu ma suna kiranta amul wufud ko a ce sanatul wufud mana wai shekarar baki shekara ta 9 duk wasu yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka sunan sa ya shiga duniya gaba daya duk duniya ko ina an san annabi saboda haka shugaban mutanen duniya sai suka ta nada wakilai suna zuwa wajen maiki sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malaman suke kiranta amul wufud shekarar baki ko kuma a ce sanatul wufud shekarar baki saboda haka shugabannin kabilu na duniya ta ko ina sai su nada wakilai su zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam su masa mubaya'a su karba addini su koma musu da shi can kafar su saboda haka a shekara ta 9 nan a shekara ta 9 bayan hijira a shekarar aka samu mutanen Saqif wufud bani Saqif mutanen Saqifawa suka turo jakadin su suka zo suka musulunta haka bani Tamim duk a shekara ta 9 ne haka banu Sa'ad a shekara ta 9 ne haka banu Asad suma a shekara ta 9 ne haka Abdul Qais haka Wafd Najran haka Barik duk waɗannan kusan su 10 duk a shekara daya duk a shekara ta 9 ne saboda haka shi yasa suke ce mata shekarar baki wannan duka shugabanni ne na kabilu za su zo su karbi musulunci su koma a shekara ta 10 kuma nan aka samu Hanifawa da mutanen Yaman da mutanen Ma'an da kuma mutanen Bani Amir da kuma Fuzara Banu Fuzara duk wannan kuma shekara ta 10 suka zo suka musulunta saboda haka to wannan zai maka magana akan shugabanni na kabilu da suka boje maiki sallallahu alaihi wasallam yace wa ataful wufud min kulli wajhin sarawatil qaba'il al wujaha'u wa ataful wufud baki sun zo masa ko kace tawaga sun zo masa min kulli wajhi daga kowace fuska ta duniya sarawatul qaba'il shugabannin kabilu al wujaha'u wanda suke masu alfarma masu daraja su suka ta zuwa fa habakum birran wa bur'an fa'adu fa'adu wa hum min kilatihi bur'au fa habahum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su birran alkhairi wa bur'an kuma ya ba su waraka shi ma mai bugun mu na gida gyara wa bur'an wannan a alifin alhanzar akan wau ya kamata a dora ta kaida imla'iyya kaida ta imla'i ta rubutu wau za a yi to sai a tsaga shi to bur'an din akan wau alhanzar take fa habahum birra sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su alkhairi wa bur'an kuma ya ba su waraka fa adu sai suka koma gidajen su wa hum bur'au su suna warkakku kubutattu min kilafihi daga saba masa sun zo suna da cin kai da shi da kasaita suka zo suka musulunta suka sallama wa annabi sallallahu alaihi wasallam suka koma suna masu kaskantar da kansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam